من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu dama da iko domin gudanar da karatu a wannan radio tamu mai albarka, radio Al-Huda dake cikin Damagaram, wanda ƴan uwa musulmai masu sauraron mu a daidai wannan lokaci a yau muna 23 ga watan 10 2019 miladiyar annabi Isa alayhi salam, wanda yayi daidai da 24 ga watan Safar shekara ta 1441 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yawwa musulmai, a yau kuna tare da ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi mai suna Abdullah Muhammad Usman. Mun zo domin gabatar da gudunmuwa a ƙarƙashin wannan addini namu, addini mai girma, addinin musulunci, wanda kuma da'awa da karantarwa a ƙarƙashin wannan addini ba ta ƙarewa kuma ba ta yankewa ila an taqumas sa'a. Don haka, ba tare da ɓata lokaci ba, za ku riƙa sauraron mu a daidai wannan lokaci a duk ranar Laraba insha Allahu ta'ala, daga daidai wannan lokaci ƙarfe 8:00 zuwa 9:00, wanda kuma wannan shiri namu za mu mishi taken addini wal akhlaq, wato addini da halaye. Don haka, ‘yan uwa masu daraja, lalle addinin musulunci shi ne addini zaɓaɓɓe a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓan ma ‘yan Adam, wanda kuma nassi na Al-Qur'ani mai girma ya tabbatar da cewa lalle addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya buƙaci ɗan Adam ya aikata shi ne addinin musulunci. Da haka, wajibi ne ga dukkan musulmi ya yi riko da wannan addini wanda ake kira da addinul Islam. Allahu subhanahu wa ta'ala yana cewa inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, lalle addini zaɓaɓɓe a wurin Allah shi ne addinin musulunci, wato addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya san da shi kuma zai bada lada a cikin shi. Wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, duk mutumin da ya zabi wani addini ba addinin musulunci ba, ya zamanto ya yi riko da wani tafarki wanda ba tafarki na musulunci ba, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to falan yuqbala minhu, sam har abada ba za a karba mishi duk iya kokarin da ya aikata a ciki. Da haka, ‘yan uwa musulmai, wannan addini na musulunci shine addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar da labarin shi a cikin Al-Qur'ani, wanda kuma addini ne na dukkan annabawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya turo da annabawa zuwa ga al'umma domin su karantar da addini ɗaya-ɗaya, shine a bauta ma Allah shi kaɗai, a nisanci bauta ma wani Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Da haka shi wannan addinin musulunci shine addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da al'umma tsawon shekara 23, shekara 13 a Makka, shekara 10 a Madina, wanda kuma babu wani bayani, babu wani sharhi, babu wani sako na musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala face manzon rahma alaihi salatu wassalam ya isar da wannan sako zuwa ga al'ummar shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da manzancin manzon Allah, haka kuma ya nuna cewa lalle manzon Allah shine zababbe a wurin Allah. Dalilin min ya zabe shi, ya zabe shi domin isar da sakon Allah ya zuwa ga al'umma. Da haka shi wannan addinin musulunci shine addinin da Allah subhanahu wa ta'ala yake sakauta ma duk wanda ya aiki a ƙarƙashin inuwa ta wannan addini. Lokacin da bawa zai yi sallah, ko kuma ya yi azumi, ko ya bayar da zakka, kai duk wata ibada wadda ta shahi wannan addini, idan mutum ya aikata ta matukar baya cikin wannan inuwa ta addinin musulunci, to Allah ba zai karba mishi ba. Da haka ganin wannan ɗan takaitaccen bayani, shi ya sa muka so mu rika ƙoƙarin duk sati na Allah subhanahu wa ta'ala a daidai wannan lokaci mu ƙara tunatar da kawunanmu game da mahimmancin wannan addini, da kuma wani jigo mai ƙarfin gaske wanda yake tare da wannan addini shine halaye. ‘Yan uwa musulmai, idan aka ce al-akhlaq ana nihin halaye, wanda kuma wannan halaye suna tahiya da addinin musulunci. Wannan addinin musulunci da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa halaye suna ɗaya daga cikin jigo na tahiyar addinin musulunci. Allah maɗaukakin sarki ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zababban zababbu, fiyayyen halittu, da cewa lalle wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, Allah ke cewa yana saman halaye da ɗabi'u mafiya kyawu. Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim, lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, lalle wannan manzo na Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Allah maɗaukakin sarki yake cewa yana kan halaye, yana kan ɗabi'u, yana kan tafarki nagari, abun koyi. Don haka zaka samu cikin karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karantar da sahabban shi, bal ma da al'ummar shi gabaki ɗaya, game da halaye kyaukyawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, sanin cewa an aiko ni ne domin in cika al-makarimul akhlaq, su ne mafiya kyawun halaye, wanda kuma wannan shine sako na Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga bayin Allah, wanda wannan shine siffa mafi kyawu ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, abun koyi. Wani wuri zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna khiyarakum ahsanukum akhlaqan, lalle wanda suka hi kowa zababbu a cikinku, ku al'umman manzon Allah, su ne wanda suke mafiya kyawun halaye. ‘Yan uwa musulmai masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, ganin wannan bayani da muka yi a game da addinin musulunci da kuma halaye kyaukyawa, musamman irin halaye na manzon rahma alaihi salatu wassalam, don haka za mu rika ƙoƙarin gudanar da siffofi da kuma halaye al-akhlaq al-fadila, halaye kyaukyawa managarta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da al'umma, iya lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu a wannan radio mai albarka. Don haka za a saurare mu a duk irin wannan lokaci a wannan rana ta Laraba da wannan shiri mai taken addini wal akhlaq. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana dace akan gaskiya. Don haka idan mun koma akan menene ake nihi da addinin musulunci, malumai sun tabbatar da cewa lalle addinin musulunci shine wani tafarki zababbe na wurin Allah madaukakin sarki, hanya wadda Allah madaukakin sarki ya zaban ma halittun shi, wanda kuma wannan hanya za ta kai ku zuwa ga aljanna. Wasu daga cikin malamai suna ganin cewa idan aka ce addinul islami, addini na musulunci, shine riko da halaye da ɗabi'u mafiya kyawu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma a kansu. Wasu daga cikin malamai suna ganin cewa shi wannan addini shine addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba a matsayin addini a wannan doren ƙasa, wanda kuma ta sababin shi Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa bawa sakamako. Don haka shi addini da Larabci bi ma'anahu al-milla, hanya ko kuma ka ce tafarki abin ruko, wanda kuma wannan tafarki ya zamanto kyaukyawa, wanda ya samo asali daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma daga Allah madaukakin sarki. Don haka wannan addinin musulunci shine addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani a cikin Al-Qur'ani, wanda kuma da yawa daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani za ka ga suna bayani a game da wannan addini, balma Allah subhanahu wa ta'ala yana ishara akan cewa fala tamutunna illa wa antum muslimun, wato duk kokarin da za ku yi, duk gwagwarmayar da za ku yi, kar ku mutu face kuna musulmai. Don haka ƴan uwa musulmai, sai mu gode ma Allah game da wannan ni'ima ta addinin musulunci, wanda ba dalilin kuɗi ake samun ta ba ko kuma dangane, wanda kuma wannan addini ba dalilin kai wane bane ko kuma ɗan wane, yarda ce ta Ubangiji da kuma soma bawa alkhairi na daga Allah subhanahu wa ta'ala. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufate shi da alkhairi, ya so shi da alkhairi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yufaqihuhu fid din, zai sanar da shi wannan addini wanda shine addinin musulunci. Wanda wannan aya ko wannan hadisi yayi daidai da aya ta Al-Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa afaman sharaha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbi, wato duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka zuciyar shi, ya waiwayo da rayuwar shi, ya zamanto tabi'un shi da halayen shi sun yi daidai da Al-Qur'ani, sun yi daidai da karantarwa ta addinin musulunci, Allah madaukakin sarki yake cewa fa huwa ala nurin min rabbi, wallahi wannan bawa yana kan haske na Ubangijin shi. Don haka addinin musulunci ni'ima ce, wanda kuma wannan ni'ima ba a samun ta dalilin matsayi ko kuma dalilin dangane, haka ba a samun ta dalilin wane ko kuma dan wane. Da haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi mu musulmai, bayan haka ya sanya mu daga cikin bayin shi wanda za su fahimci ko suka fahimci mahimmancin wannan addini da kuma kokarin yada wannan addini na musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala ya dawwamar da mu akan wannan tafarki na gaskiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da waɗanda ba su fahimci wannan addini ba domin su gane su fahimci addini na gaskiya. Abu na biyu, ƴan uwa masu daraja, idan mun dawo bangare na al-akhlaq, wato halaye, malamai suna fassarta halaye da abubuwa kamar haka. Na harko idan mun koma wurin Shehu Malami Al-Imam Al-Jurjani yayi ta'rifin al-akhlaq da cewa bi annahu ibaratun an hay'atun lin-nafs rasikhatun tasdur 'anha al-af'al bi suhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiya. Wato idan aka ce al-akhlaq, halaye shine wani abu ko kuma wata ɗabi'a wadda ta shahi zuciyar ɗan adam, wanda ɗan adam ya saba da ita. Zaka ji da Hausa ana cewa wani halin shi shine kaza, wanda kuma lokacin da ba wannan ko ɗan adam ya tashi aikata wannan abu, zaka ga ya aikata shi da gaugawa ba tare da takallufu ba, wato ba tare da tsanani ba. Wannan shine ake kira da al-akhlaq. Wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ibaratun an majmu'atil mabadi' wal qawaid al munazzama, shi idan an ce hali shine wasu tabi'u da wasu al'adu da wasu dokoki wanda suka shahi as-sulukul insani, wato tabi'u na dan adam, allati yuhaddiduha al-wahy, wanda kuma ba kowa bane ya karantar da shi dan adam waɗannan halaye da ka'idodi face wahayi na Allah subhanahu wa ta'ala. Li tanzimi hayatil insan, saboda a gyara ma wannan dan adam rayuwar shi, rayuwar shi ta zamanto rayuwa ce kyaukyawa. Dan haka wannan kaɗan daga cikin ta'arifi na shi wannan al-akhlaq, wato halaye, wanda idan ba mu manta ba, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine madubi abun dubawa game da kyawo halaye mafiya kyawo wanda dan adam ya kamata ya yi riko da su a wannan rayuwa, wanda za su kai shi a gobe kiyama zuwa ga kyaukyawan gida, shine aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa innaka la'ala khuluqin azim. Idan mun dawo wani ta'arifi, wasu daga cikin malamai suna ganin cewa al-akhlaqu jam'u khuluq, in an ce al-akhlaq shine jam'u khuluq, wato hali, jam'in shi shine al-akhlaq, wato halaye, wanda kuma ta'arifin shi shine mawdu'uhu ahkamun qayyima, sune wasu hukumce-hukumce da wasu tabi'u masu kyawo, tata'allaqu bil a'mal, wanda sun shahi aiki na dan adam, allati tusafu bil hasan aw al qubu, wanda ake siffanta su da abu mafi kyawo ko kuma abu wanda yake na banza, wanda cikin halaye zaka ji an ce wannan hali ne kyaukyawa, wasu daga cikin halaye na dan adam zaka ji an ce wannan hali ne mara kyau, hali na banza. Wasu daga cikin malamai sun tahi akan cewa ilmun, lalle halaye wani ilimi ne na musamman, yuwaddihu ma'ana al-khair wa shar, wanda yana bada ma'ana, za mu iya fahimta ta wannan hanya, ta wannan halaye, alkhairi da kuma sharri. Wa yubayyinu ma yanbaghi an takuna alayhi mu'amalatun nas, wanda ta hanya halayen nan ne za mu iya fahimtar irin kyaukyawar mu'amala, wanda ya zamanto ya kamata a mu'amalanci al'umma da ita, shine mu'amalatun nas ba'duhum ba'da, yanda mu'amalar mutane za ta zamanto shashensu ɓangaren shashi. Don haka shi wannan halaye yana da falala, yana da mahimmanci a rayuwar ɗan adam. Don haka malumai suke zana mana cewa yana daga cikin mahimmanci na halaye, halayen nan su zamanto halaye kyaukyawa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da bawa ya zamanto yana da ɗabi'u da halaye irin su gaskiya da rukun amana da kiyaye gani da makamancin haka, wannan halaye ne wanda suka dace makarantarwa ta Al-Qur'ani da kuma karantarwa ta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana umarni da adalci. To ɗan uwa musulmi, kaga anan adalci yana daga cikin mafi kyawun halaye, wanda addinin musulunci ya karantar da al'umma gare shi. Menene adalci? Shine dora abu a daidai inda ya dace. Allah madaukakin sarki yake cewa wal ihsan, da kyautatawa. Allah yana umarni da adalci da kyautatawa. Ya zamanto kuna kyautata ma junanku, kuna mu'amalantar junanku, mu'amala kyaukyawa. Kai da abokin zamanka, ke da makwabciyarki, da kai da abokin aikinka, wajen sana'a ne da wurin aiki na masana'anta da makamancin haka, ya zamanto akwai mu'amala kyaukyawa, akwai halaye mafiya kyawu. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa ita'izil qurba, da kuma ya zamanto ana kyautata ma wanda suke makusanta. Wannan yana ɗaya daga cikin mafiya kyawun halaye. Allah madaukakin sarki yake cewa wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar, lokaci guda Allah madaukakin sarki yana hani game da alfasha da mugun aiki. Wanda ƴan uwa musulmai, da zamu duba wannan aya mai girma, tana karantar da mu nau'i guda biyu na halaye, wanda su ne halaye kyaukyawa da kuma halaye wanda suke na banza, wanda suke mummuna. Allah madaukakin sarki yana cewa lalle Allah yana umarni da adalci cikin kasuwanci, cikin saye da saidawa, cikin maganganu, cikin amana da cikin haƙuƙuwa. Haka Allah madaukakin sarki yana umarni da kyautata aiki, da kyautata mu'amala, wa ita'izul qurba, da kulawa da wanda suke makusanta, iya ƙoƙarin kyautata musu alkhairi zuwa gare su da makamancin haka. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar, amma kuma Allah madaukakin sarki yana hani game da alfasha da kuma mugun aiki. Wanda wannan alfasha, ƴan uwa masu daraja, tana zamantowa in ma cikin ayyuka, misali zina, wanda zina tana ɗaya daga cikin manya-manyan aiki na alfasha wanda addinin musulunci ya haramta. Haka kuma alfasha tana zamantowa cikin maganganu, misali mutumin da zai zamanto baya da aiki sai ƙarya, sai zage-zage, sai annamimanci, to kaga wannan yana aikata alfasha wanda kai tsaye zai samu zunubi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Anan dai Allah madaukakin sarki yana cewa lalle Allah yana hani game da me? Shi da alfasha da mugun aiki. Don haka anan sai malumai suka karantar da mu cewa lalle halaye kyaukyawa yana dace ma umarnin Allah da kuma umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ayoyi masu yawa a cikin Alkur'ani. Allah yana cewa khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin, kai kokari kai riko da afwa ya manzon Allah, ka rika umarni da kyaukyawa, haka kuma ka kawar da kai game da jahilai da wauta ta waɗanda suka zamanto jahilai. Kaga wannan aya tana karantar da mu halaye da kuma kokarin afwa da umarni da kyaukyawa. Abu na biyu malamai suka ce lalle halaye kyaukyawa yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙarfafa mutuntaka ta ɗan adam. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, ya ku mutane lalle mu ne muka halicce ku daga mazaje, muka sanya ku wasu daga cikinku mazaje, wa untha wasu daga cikinku mataye. Allah ya ce wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, muka sanya ku ƙabilu daban-daban, al'ummu kala-kala. Sai Allah ke cewa lita'arafu, saboda ku san junanku, ku kyautata alaƙarku, alaƙa ta kasuwanci, alaƙa ta zamantakewa. Ƙarshe Allah ke cewa inna akramakum indallahi atqakum, lalle wanda yafi kowa ɗaukaka, wanda yafi kowa daraja, wanda yafi kowa mutunci a wurin Allah, Allah ke cewa shine atqakum, wanda yafi kowa tsoron Allah. Mutumin da yafi kowa kyautata zuciyar shi, mutumin da yafi kowa kyautata alakar shi da ubangijin shi. Kaga wannan aya ya dan uwa mai daraja tana garantar da mu me? Halaye na dan adam, wanda kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙarfafa alakar shi da ubangiji. Abu na uku malamai suka ce lalle kyawun halaye yana ɗaya daga cikin abin da yake da alaka kai tsaye da addini. Ina mutumin da yake tunanin cewa lalle addini ba shi da alaka da halaye, to wannan yayi kuskure. Addinin musulunci kai tsaye yana da alaka da halaye, balma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantar da al'ummar shi halaye kyaukyawa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, ya kai mutumin da ka saba da saban Allah, mutumin da ya zamanto ya tahiyar da rayuwar shi cikin yi ma Allah sabo da zunubai. Allah madaukakin sarki yake cewa lalle ita sallan nan da kake aikatawa guda biyar, Allah yake cewa tanha anil fahsha'i wal munkar, lalle wannan sallah tana hani game da alfasha da kuma mugun aiki. Da haka kaga a wannan aya za mu fahimci cewa kulawa da sallah da ba ta mahimmanci yana ɗaya daga cikin abin da zai ƙarfafa maka zuciyarka da alaƙarka da Ubangiji. Abu na hudu, ‘yan uwa masu daraja, lalle yana daga cikin mahimmanci na kyawun halaye, shine zai gyara ma ɗan adam rayuwar shi ta zamanto kyaukyawa. Ka zamanto abun misali a cikin unguwarku, ka zamanto abun buga misali a cikin garinku. Lokacin da ya zamanto kana da halaye kyaukyawa, za ka ga al'umma tana buƙatarka, kuma al'umma tana yi maka addu'a kyaukyawa. Shine a nan malamai suke cewa lalle halaye kyaukyawa atharu hafis sulukil fard wal mujtama, suna da tasiri a cikin rayuwa da ɗabi'u na ɗan adam wanda za su jayo maka kima. Misali, mutumin da yake kiyaye amana, mutumin da yake tsare gaskiya, mutumin da yake kyautata zance, ‘yan uwa masu daraja, zai zamanto abun koyi a cikin al'umma. Za ka ga duk al'ummar da yake rayuwa a ciki suna ƙamnar wannan mutumin. Don haka a nan sai malamai suke cewa lalle kyawun halaye yana ɗaya daga cikin abin da zai gyara maka ɗabi'unka, ya gyara maka halayenka, ka zamanto mafi soyuwar al'umma. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana a cikin Al-Qur'ani, yake cewa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, lalle hakika mutumin da ya zamanto ya kyautata zuciyar shi, ya sanya ma zuciyar shi linzami, yana hana ta game da abin da Allah madaukakin sarki ya hane ta, yana ƙoƙarin umarni da ita cikin abin da Allah madaukakin sarki ya yi umarni da shi. Allah madaukakin sarki yake cewa hakika wannan bawan Allah ya rabauta. Mutumin da ya zamanto ya kyautata zuciyar shi, ya ɗabi'antar da halayen shi game da riko da gaskiya, ya zamanto rayuwar shi tana riko da amana, lokacin da zai yi magana zai yi magana akan gaskiya, lokacin da za a bashi amana zai yi ƙoƙarin ya kiyaye amana, lokacin da ya ɗauki alƙawali zai yi ƙoƙarin kare alƙawali, zai kiyaye haƙƙi na al'umma da jama'a. To Allah maɗaukakin sarki yake cewa tabbas wannan mutumin ya rabauta duniya da lahira, saboda ya kare zuciyar shi, ya ɗabi'anta ta akan halaye wanda suke mafiya kyawu. Allah yake cewa wa qad khaba man dassaha, amma kuma lokaci guda mutumin da ya saki zuciyar shi sakaka, wanda ta zame mishi Ubangiji, baya umarninta game da aikata alkhairi, balma zai kyale ta cikin saban Allah, abinda zuciyar shi take so shine za a aikata. To kaga wannan mutumin babu alkhairi a tare da shi. Allah yake cewa hakika ya taɓe, ya walakanta duk mutumin da ya kyale zuciyar shi, ya saba da ƙarya, ya saba da manahunci, ya saba da cin amana, mutum ne ba a buga misali da shi. Duk lokacin da za a yi magana, mutane za su yi Allah wade game da halayen shi da ɗabi'un shi. Da haka a nan lalle halaye kyaukyawa suna gyara ma ɗan adam rayuwar shi, zai zamanto abin ƙamna a cikin al'ummar shi. Abu na hudu, malamai suka ce lalle kyawun halaye yana ɗaya daga cikin abin da zai zamanto larura a cikin al'umma, daruratun fil mujtama, wato inna makarimal akhlaq, lalle mafiya kyawun halaye suna zamantowa daruratun fil mujtama, wajibi ne, kusan larura ne a cikin rayuwar dan adam, kuma dole al'umma ta zamanto ta siffantu da halaye kyaukyawa. Wallahi duk lokacin da aka samu al'umma ta wohinta da hali kyaukyawa wanda addinin musulunci ya karantar da shi, zaka ga wannan al'umma ce wadda ta tabe, ta yi asara, babu alkhairi a cikinta, zaka ga a koda yaushe ana samun matsaloli da tashin hankali. Al'ummar da take koyi da ƙarya, al'ummar da take koyi da manahunci, al'ummar da dukkan mutumin da zai shigo gaba zai zamanto maha'inci, to wannan zaka ga al'umma ce fashila. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare. Da haka anan, wannan kaɗan daga cikin mahimmanci na waɗannan halaye wanda muke bayani, wanda addinin musulunci ya karantar da su, wanda kuma lokaci guda malamai suke cewa lalle mafiya kyawun halaye, musamman irin halayen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma, wanda kuma ya yi ƙoƙarin koyi da su, ya ɗora rayuwar shi a kansu, wanda dalilin su ne Allah maɗaukakin sarki ya yabe shi a cikin Alƙur'ani, shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa innaka la'ala khuluqin azim, wanda ɗaya daga cikin matan shi an tambaye ta wai menene halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, take cewa kana khuluquhul Qur'an, lalle yana daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutumin da yake so ya karanci ɗabi'u da halaye mafiya kyawu na manzon Allah, shine halayen shi shine ka karanta Alqur'ani, halayen shi shine abin da ya dace ma Alqur'ani. Manzon Allah mutun ne wanda yake kyautata mu'amalar shi tare da mutane, wanda da'awar shi ta ginu akan kyautata mu'amala da halaye kyautawa. Me Allah yake cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli. Allah madaukakin sarki yake cewa saboda rahama ta Allah da irin jin kai da tausayi na Allah subhanahu wa ta'ala, wannan shine sababin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta wannan sababi ne Allah madaukakin sarki ya tabbatar da samuwar al'umma ta manzo Allah zuwa ga addinin musulunci. Allah yake cewa walau kunta fazzan ghalizal qalb, ya kai manzon Allah da ka zamanto mai kaushin hali, da ka zamanto mai ɗabi'u mummuna, da ka zamanto mai zagin al'ummarka, mai muzanta musu, inda baka faɗa musu magana kyaukyawa, Allah maɗaukakin sarki yake cewa lam faddu min hawlik, wallahi da sun gudu sun barka ya manzon Allah. Amma kuma kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine khairu mithal, wasto mafi kyawun misali, wanda manzo Allah yana cikin masallaci, mutumin kauye zai shigo masallaci a gaban al'umma ya huddo gaban shi yayi hutsari, amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi magana mai kyau yace da'uhu, ku bar shi. Manzo Allah yayi umarni da a kawo ruwa a zuba ma wannan hutsari na ba kauye. Karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tunatar da shi cewa lalle wannan masallaci da kake gani wurin ibada ne, baya dacewa a tabbatar da kazamta a irin wannan wurare. Karshe wannan shine mafi kyawun mu'amala ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da al'ummar shi. Yan uwa musulmai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin buga misali game da halaye kyaukyawa. Mutumin da abokanan zaman shi za su takura mishi, su zage shi, su faɗa mishi maganganu mummuna, amma kuma manzan Allah zai yi haƙuri. Manzan Allah za a ce kai maƙaryaci ne, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za a ce mawaki ne, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za a ce boka ne, amma kuma game da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi haƙuri ga duk irin maganganun da aka faɗa mishi. To don haka Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar a cikin Alƙur'ani mai girma, wallahi mafi kyawun halayenka shine dalilin da yasa ka samu wannan al'umma. Halayenka kyaukyawa su ne dalilin da suka sa al'ummarka suka zamna a tare da kai. Allah ya ce da ka zamanto mai mugun halaye, da ka zamanto mai musguna ma al'umma da babu wanda zai zama tare da kai. To dan haka lalle mafiya kyawun halaye malamai suka ce yana ɗaya daga cikin abin da zai zamanto dalili na shiga aljanna. Ya kai musulmi ka zamanto mai kyawun halaye a unguwar da kake rayuwa, ya ke musulma ki zamanto mai kyawun halaye tare da makwabtanki, tare da mai gidanki, ki kyautata mu'amalarki tare da ƴaƴanki, ya zamanto unguwarku ana miki yabo kyaukyawa. Karki zamanto duk lokacin da zaki gilma ko zaki huce za a ce Allah wadaran wacce ko Allah wadaran wani, saboda irin muguwar ɗabi'a da mugun halaye. ‘Yan uwa musulmai, lalle hali kyaukyawa ɗaya daga cikin sababi ne daga cikin sababban shiga aljanna. Hadisi daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abi Huraira, yarda Allah shi tabbata a gare shi, Abi Huraira yake cewa su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an akthara ma yudkhilu an-nas al-janna, wato an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai menene mafi yawan abin da yake sanya mutane gidan aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba da amsa yake cewa taqwallah, yana ɗaya daga cikin abin da zai sanya bawa ya shiga aljanna shine bawa ya zamanto mai tsoron Allah, mai kiyaye haƙƙi na Allah, mai kiyaye dokokin Allah, ya zamanto kana bauta ma Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bayan haka manzo Allah yake cewa wa husnul khulq, wato tsoron Allah da kuma kyawun halaye, kyaukyawar alaka, ya zamanto ɗabi'unka ɗabi'u ne kyaukyawa abin misali. Don haka ‘yan uwa musulmai, wannan ita ce gaba daga cikin gaɓoɓi wanda nake so in tabbatar mana a cikin wannan bayani, domin mu san cewa lalle dukkan abin da bawa zai aikata a wannan rayuwa na addini, wallahi dole sai ya gama da halaye kyaukyawa, dole sai ya zamanto ɗabi'un shi sun zamanto ɗabi'u ne na gaskiya, dole sai ya siffantu da abubuwa na karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya dace mashiga aljanna. Amma kuma ya kake tunanin kai musulmi ne mai sallah, makwabcinka a koda yaushe zai rika jajanka saboda muguwar mu'amala, baka gaida shi, baka kyautata mishi, zaka rika zagin shi daga cikin gidanka, zaka rika uzura mishi ko kuma ka rika zalumta shi lokacin da zaka rika zubar da gwalalo a kofar gidan shi, to kaga wannan duka halaye ne wanda ba su da kyau. Da haka anan wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa lalle abin da zai zamanto sababin shiga aljanna shine ka ji tsoron Allah cikin ayyukanka da cikin maganganunka, bayan haka kuma ya zamanto halayenka kyaukyawa ne. Abu na biyu, ‘yan uwa masu daraja, lalle al-akhlaqul hasana sababun fi mahabbatillahi li'abdihi, halaye kyaukyawa da ɗabi'u kyaukyawa suna zamantowa sababi na ƙaunar Allah ga bawan shi. Ina mutumin da yake so Allah ya so shi? Ina baiwar Allah da take so ta samu soyayyar Allah? Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna Allaha yuhibbul muhsinin, lalle Allah yana son masu kyautata ayyukansu da kyautata mu'amalarsu. Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna Allaha yuhibbul muqsitin, lalle Allah maɗaukakin sarki yana son masu adalci cikin maganganunsu da cikin ayyukansu. Allah maɗaukakin sarki yana cewa inna Allaha yuhibbus sabirin, lalle Allah maɗaukakin sarki yana ƙauna kuma yana son masu haƙuri cikin dukkan rayuwarsu, wanda haƙuri ba ya da sakamako face ɗimbin lada a wurin Allah ba tare da lissahi ba. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Da haka ƙarƙashin wannan ayoyi da muka karanta, ‘yan uwa musulmai, wallahi lalle halaye kyaukyawa da ɗabi'u mafiya kyawu suna zamantowa dalili na samun soyayyar Allah maɗaukakin sarki. Kai da kake riƙe amana, mutumin da yake kyautata zuciyar shi game da mu'amalantar mutane, zaka yi gaskiya, zaka kula musu haƙƙinsu, zaka kiyaye musu sirrinsu, ba zaka tona musu asiri ba, to wallahi Allah madaukakin sarki yana kamnarka a wannan rayuwa taka, kuma zai sanya mata albarka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ahabbu ibadillahi ila Allahi ahsanuhum khuluqan, wato mafiya soyuwar Allah ko bayin Allah wanda Allah madaukakin sarki ya hiso a cikin bayin shi su ne wanda suka hi kyautata ayyuka da kuma halaye, wanda halayensu da ɗabi'unsu kyaukyawa ne abin misali. Abu na uku a gulguje, malamai suka ce inna akhlaqul hasana min sababi mahabbati rasulillah, mutumin da yake so ya samu kamnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kyautata mu'amalar shi, ya kyautata halayen shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yawm alqiyama ahasinukum akhlaqan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa lalle wanda ya hi soyuwa a cikinku zuwa gare ni, wanda ya hi zamantowa mafi kusa a wurina ranar tashin kiyama, manzo Allah yake cewa shi ne mai kyautata halaye, shi ne mai halaye abin koyi, abin misali, shi ne mai tsare gaskiya, mai yin haƙuri, shi ne mutumin da yake kiyaye amana. To wannan halaye ne wanda za su datar da bawa domin samun kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan uwa musulmai, sai ya zamanto dukkan halayenmu da ɗabi'unmu sun yi dace makarantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan zai zame mana dalili na samun kamnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma zai zame mana sababi na kusantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gobe kiyama. Allah ya datar da mu. Wani hadisi daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yake cewa ma min shay'in asqalu fil mizan min husnul khuluq, a wannan rayuwa gabaki daya babu wani abun da zai zamanto mai nauyi a cikin mizani, wato ma'auni na dan adam, wanda za a yi mishi awo a gobe kiyama. Inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa nad'ul mawazin alqist li yawm alqiyama, yace fala tuzlamu nafsun shay'a. Allah madaukakin sarki yake cewa wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin, to lalle abinda zai nauya yama bawa ma'aunin shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu abinda ya kai kyaukyawan halaye, da haka dole mu yi riko da kyawawan halaye, dole mu zamanto ɗabi'unmu managarta ne a cikin unguwanninmu, dole rayuwarmu ta zamanto mafiya kyawan ɗabi'u ne abin karanta ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wahayi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tabbata a cikin alkur'anin shi mai girma. Da haka anan manzo Allah yake cewa ma min shay'in athqalu fil mizan min husnul khuluq, wallahi rayuwa gabaki ɗaya babu abin da ya yi nauyi wanda yake ƙara ma ma'auni nauyi sama da kyaukyawan halaye, sama da amana da rukun gaskiya, sama da kyautata ma juna mu'amala, sama da sanyaya zuciya, zuciyarka ta zamanto mafi tsarkaka zuciya a rayuwarka. Da haka anan sai malamai suka ce lalle mutumin da yake kyautata halayen shi, lalle mutumin da yake da ɗabi'u kyawawa zai zamanto ma'aunin shi abin gaskiya ne, ma'aunin shi abin nauyi ne, Allah madaukakin sarki zai datar da shi a aljannar shi a gobe kiyama. Abu na hudu, ƴan uwa musulmai, lalle al akhlaqul hasana tudaful ajr, wato lalle mafiya kyawan halaye da ɗabi'u suna lullumka, suna zama sababi na lullumka ma bawa lada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innar rajula la yudrik bi husni khulqihi darajatu qa'imil layl sa'imun nahar, wato lalle dan adam zai kai wani matsayi dalilin kyawan halayen shi, matsayin da mutumin da yake tashi tsakiyar dare yayi tabauta ma Allah, mutumin da zai wunin Allah ta'ala yana yi ma Allah madaukakin sarki azumi, to duk wanda ya zamanto yana kyautata halayen shi zai kai matsayin mai tashi a cikin dare yana ibada, mutumin da zai wuni tunkur yana yi wa Allah subhanahu wa ta'ala azumi. Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata halayenmu. Abu na karshe ɗan uwa masu daraja, al-akhlaqul fadila, wato halaye kyaukyawa, tazidu fil a'mar, tana ƙara ma ɗan adam shekarun shi ko ta sanya ma ɗan adam albarka a cikin rayuwar shi, waddiyar balma rayuwa gabaki ɗaya da kuma inda ɗan adam yake rayuwa yana samun albarka ƙarƙashin sababi na kyaukyawan halaye. Shine anan malumai suka ce al-akhlaqu tazidu fil a'mar waddiyar, lalle mafiya kyawun halaye suna ƙara ma ɗan adam albarka a rayuwar shi, suna sanya rayuwar shi da kuma inda yake rayuwa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da albarka a cikin su. Hadisi daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa husnul khulq wa husnul jiwar yu'ammirana diyar wa yazidana fil umr, wato lalle mafi kyawun halaye dabi'u kyaukyawa da zamantakewa kyaukyawa makwabtaka ta gari. Manzo Allah yake cewa yu'ammirana diyar, suna tabbatar da mazamnayya ta dan adam inda yake rayuwa, wa yuzidana fil umr, kuma suna ƙara ma dan adam tsawon shekaru ko kuma suna sanya albarka a cikin shekarun shi. Da haka duk mutumin da yake so Allah ya sanya albarka a rayuwar shi, to sai ya zamanto ya kyautata halayen shi. Duk mutumin da yake so ya samu albarka rayuwar shi ta zamanto abin misali, ya zamanto ana mishi yabo kyaukyawa a cikin garin su ko cikin unguwar shi, to wannan bawa ya zamanto halayen shi halaye ne kyaukyawa na gari, ya zamanto ya siffantu da siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda matar shi take cewa kana khuluquhu alquran, wanda Allah madaukakin sarki yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana dace akan wannan addini na gaskiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu akan dabi'u da kuma halaye mafiya kyawu. ‘Yan uwa musulmai, wannan kaɗan daga cikin abin da ya shahi halaye da kuma mahimmanci na halaye ƙarƙashin inuwa ta addinin musulunci, kamar yadda addinin musulunci ya karantar da mu. Insha Allahu ta'ala, kamar yadda na yi bayani, wannan darasi namu zai ci gaba, zai riƙa zauwa a duka wannan rana ta Laraba a daidai wannan lokaci, wanda za mu riƙa ɗauko kaɗan daga cikin mafiya kyawun halaye wanda addinin musulunci ya karantar da mu, wanda kuma ta hanyar su za mu karanci irin ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma halaye managarta wanda addinin musulunci ya karantar da su, domin mu gudu tare mu tsira tare. Abu na ƙarshe wanda nake so in yi magana da shi akan shi, wanda akan shi ne za mu ƙarƙare insha Allahu ta'ala, shine wai wata hanya ce ya kamata bawa yayi riko da ita domin ya samu halaye mafiya kyawu, ko kuma in ce wasu abubuwa ne ya dace, al'awamin, wanda idan mutum yayi koyi da su insha Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki zai dora shi akan tafarki da halaye da ɗabi'u managarta. ‘Yan uwa musulmai, abinda malamai suke karantar da mu ba tare da ɓata lokaci ba, wanda yana ɗaya daga cikin wasa'ilu iktisabil akhlaq, hanyoyi na samun halaye kyaukyawa, shine na farko ya zamanto bawa ya kyautata aqidar shi, wato tashihul aqidatul islamiyya, ya zamanto aqidarka aqida ce ta addinin musulunci ta gaskiya, ka kyautata aqidarka, wajibi ne bawa ya kyautata aqidar shi ko kuma alaƙar shi da Ubangiji. Abu Nabiyu malamai suka ce al-ibadat, mutun ya zamanto yana ruko da ibada, wato karantarwa ta addinin musulunci, umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai kokari ka tsare duk wani hani wanda ya tabbata a cikin alqur'ani da kuma hani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kashedi akan shi, to wannan zai datar da kai ko kuma zai datar da ke game da halaye kyaukyawa. Abu na uku malamai suka ce al-irtibatu bil qur'an al-karim, ya kai musulmi ko ya kai dan uwa alakar ka ta zamanto alaka ce mai karhi al-matina bil qur'an al-karim, wato da alqur'ani mai girma, kar ya zamanto kun raba kaya da kai da alqur'ani. Qur'anin nan ba za ka dauko shi ba sai lokacin da wata matsala ta samu. Ya wajaba ga dukkan musulmi ya zamanto ya kyautata alakar shi da alqur'ani, kar ka zamanto daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki yake bada labari. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadha alqur'ana mahjura. Abu na uku wanda zai zamanto wasila min wasa'il, hanya daga cikin hanyoyin da za su datar da bawa akan dabi'u managarta halaye kyaukyawa, shine bawa ya zamanto yana tunani game da karshe na kyaukyawan halaye. Idan na zamanto mai gaskiya, mai amana, idan na zamanto mai hakuri, mai kyautata mu'amala a cikin al'umma, yaya zan samu kyaukyawan sakamako? To tuna wannan yana ɗaya daga cikin sababi wanda zai datar da bawa ya samu halaye kyaukyawa. Abu na gaba malamai suke cewa an-nazaru fi awaqibi su'il khulq, karka yawan tunani game da ƙarshen mugun aiki. Idan na zamanto makaryaci a cikin al'ummata, unguwanmu na shahara da cin amana, yaya abun zai kasance mini? To kaga wannan dalili ne akan cewa ƙarshe zaka dawo akan ɗabi'u managarta. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Malamai suka ce al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya kai musulmi ka zamanto mai umarni da kyaukyawa kuma mai hani game da mummuna, wanda kuma wannan dalili ne akan cewa tabbas umarni da kyaukyawa hani ga mummuna, wannan dalili ne akan cewa bawa zai zamanto mai kyawun halaye. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Abu na gaba malamai suka ce uluwul himma, ka zamanto mai kokari, mai kwazo da himma, kar ka zamanto raggo, kar ka zamanto mai kasala, kar ka zamanto baka da kazar-kazar a rayuwarka, saboda samun uluwul himma yana ɗaya daga cikin sababi na samun kyawawan halaye. Abu na gaba akwai as-sabr, malamai suka ce hakuri, ka zamanto mai hakuri a rayuwarka, kar ka zamanto mara hakuri. Hakurin nan yana ɗaya daga cikin abin da zai zame maka ado a rayuwarka. Ya ke baiwar Allah, idan kika zamanto mai hakuri a gidanki ko a unguwar da kike rayuwa, Allah madaukakin sarki zai tabbatar da alkhairi a dukkan rayuwarki. Don haka hakuri siffa ce daga cikin siffofi na mafiya kyawun halaye. Shine mutum ya zamanto mai hakuri. Aya ta gabata Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allah yuhibbu sabirin, lalle Allah madaukakin sarki yana son masu hakuri. Abu na goma malamai suka ce al-mau'izatu wan nusuh, ya kai bawan Allah ka zamanto mai yin galgadi ko kuma mai karbar galgadi duk lokacin da za a ce ma abu kaza daidai ne, abu kazan nan ba daidai bane, to zuciyarka ta zamanto safiya, wato tsarkakakka game da abin da za a faɗa maka. Kar ka zamanto duk lokacin da za a gaya maka gaskiya ba za ka karɓa ba. Haka kuma annusu, ya zamanto kana karɓan nasiha ko kuma kana aikata ta, wannan zai datar da kai game da samun kyawun halaye. Abu na goma sha ɗaya at-tawasi bi husnul khulq, ka zamanto mai wasituwa game da kyawawan halaye. Kana yi ma juna ko kana yi ma ɗan uwanka wasiya, nasiha, riko da kyawawan halaye, ruko da gaskiya, ruko da amana, ruko da karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da halaye, to wannan zai zame maka dalili akan ka zamanto mai halaye kyaukyawa. Abu na karshe wanda zamu karkare akan shi, wanda ana nuna mana lokaci yayi, shine ka zamanto musahabatul akhyar, ka zamanto kana abokantakar mutane na gari. Kare ya zamanto abokananka abokanai ne na banza. Idan abokinka aboki ne na gaskiya, aboki na kirki, to wallahi zaka dauki halaye na gari a tare da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innama matalul jalisu salih wal jalisu su sayti ka hamilil miski wa nafikhul kir. Lalle misalin aboki na kirki da aboki na banza, yanda ka san mai sai da turare ne da wanda yake zigazigi a makera. Manzo Allah ya ce shi mai sai da turare shine aboki na gaskiya, aboki na kirki. Idan ma bai baka turaren nan ba za ka ji kamshi. Shi kuma aboki na banza, yanda ka san mai zigazigi a makera, ba za ka ji komai ba face wari ko kuma ya tittilla maka kayanka. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Wannan kaɗan daga cikin gabatarwa abin da ya shahi wannan maudu'i namu mai taken addinu wal akhlaq, wanda kuma za mu ci gaba a irin wannan tsari insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗa na alkhairi da gaskiya, Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da ladan. Kuskuren da muka gabatar a cikin wannan karatun namu, Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.